بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkamu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar Asabar, ita ce safiyar 12 ga watan Safar shekarar Hijira ta 1446, wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2024. Wannan shine darasi na 72 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin As-Sunnah wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Bakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi. Ibn Abi Asim ya rasu a shekarar Hijira ta 287. Wannan littafi na shi daga cikin wato tuwasa manazartar bayanai game da ciro aqidar magabata na ƙwarai Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ansu da sauran magabata na kirki. Allah ubangiji ya gafarta musu gaba ɗayan su ya saka musu alkhairi. Wannan malami bai gushi ba, yana mana magana akan manahij ne yanzu, wato tafarki. Yana faɗa mana tafarkin Ahlus Sunna da kuma tafarkokin da suka saba wa Ahlus Sunna. Ya yi mana babuka da yawa za a yi tunawa game da khawarija, ‘yan ƙalaƙatu, ‘yan fito na fito, ‘yan aɗau makami, ‘yan babu, ‘yan tawaye, duk waɗannan ya mana darussa a kansu, mun ji darussa mabambanta a kansu daga gare shi. Allah ya saka mashi alkhairi. To yanzu ya shiga wata ɗa'ifa daban, ita ce al-murji'a. Ya ce babun fil irja'i wal murji'a wal imanu qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Babun da ke bayani akan meye al irja', kuma su wane ne murji'a, da bayani akan cewa imani akwai a cikin shi, akwai magana, akwai aiki, kuma yana karuwa, kuma yana raguwa. Wato ya hada da abin da shine ɗaya daga cikin usul da ake gane murji'a, shine ƙaryata shigar da aiki cikin imani. Murji'a iri biyu ne, akwai murji'atul fuqaha ko kuma murji'a wadda take ita ce asalin murji'a ta aqida. Murji'atul fuqaha kusan daga baya an daina ma itibarun su a cikin wannan zance, sune wato fuqaha wanda suke ganin ayi irja'i, a jinkirta wato abin nan mas'alar sayyidina Ali da Muawiya, afwan sayyidina Ali da Muawiya, ko kuma matsalan sayyidina Uthman, akwai suna da wani zantuttuka akai wanda ba nan ne mahallin tattauna su ba, su ake cewa murji'atul fuqaha. Sannan akwai kuma asalin murji'a, sune masu wannan magana ta al-imanu la yazidu wa la yanqus a wurin su. To waɗannan sune za a yi mana bayani anan, zamu ji siffofin su. Su a wurin su imani shine kawai gasgatawa. Al-imanu huwa tasdiqu, indai ka gasgata cewa akwai Allah, to kai mumini ne, ba sai kai aiki ba. Wannan ɗa'ifa ta fito farkon fitowarta tun bayan hazimatu ibn al-ash'as. Akwai ibn al-ash'as wanda ya jagoranci tawayen da aka yi wa Hajjaju a ƙasar Basara, aka yi yaƙin Jamajim, aka yi ɓarna mai yawa. To wannan bayan Hajjaju ya ci nasara a kansa, daga nan aka samu ‘yan irja'i suka fito. Kamar yadda Abdullahi ɗan gida Ahmad ɗan Hanbali yake faɗa a cikin Kitabus Sunna, za ka yi samun zance a kansu a cikin Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilafatul Muslimin da kuma littafin Al-Fisal na Ibn Hazm. Za mu ji ban zantuka a kansu daga baya, in ta kama sai mu yi ƙarin wani bayani. Malam ya fara cewa haddasana Abubakar ibn Abi Shayba qala haddasana Muhammad ibn Bishrin qala haddasana ibn Nazarin an abihi an ikrima an ibn Abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam qala sinfani min ummati la tanaluhuma shafa'ati al-murji'atu wal qadariyya. Wani hadisi mala ya karbo shi daga malamin sa Abubakar ɗan gidan Abu Shayba, wanda muka saba jin hadisan shi da yawa a cikin wannan littafi. Shi kuma ce haddasana Muhammad ibn Bishr al-Abadi, kenan Muhammad ibn Bishr al-Abadi, shi kuma daga Ibn Nazar, shine Aliyu ibn Nazar ibn Hayyan, shi kuma daga baban shi shine wato Nazar ibn Hayyan kenan al-Asadi al-Kufi, shi kuma daga Ikrima Maula ibn Abbas. Ikrima kuma daga ubangidansa malaminsa Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara masa ya dashi da mahaifinsa. Shi kuma ya ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah yake cewa simfani akwai wasu nau'in mutane min ummati cikin al'ummata la tanaluhuma shafa'ati cetona ba zai riske su ba almurji'atu murji'awa wal qadariyatu da qaddariyawa wannan hadisi ya gabata a baya mun ji shi a can baya a lamba hadisi na 300 da ainihin wato 44 wannan yana nuna hadarin da ke cikin wannan mugun muguwar aqida wa da sana ibn daud qala da sana muhammad ibn fudayl ibn ghazwan kenan an alqasim ibn habib daga alqasim ibn habib at-tammar al-kufi an nazar daga wancan nazar ibn hayyan ko nazar daga ikrima daga ibn abbas wa ali ibn nazar sannan kuma ya sake wata daga ali dan nazar wannan kuma daga baban shi dayan kuma daga shi dan kenan an ikrima an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallama daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sinfani min ummati laysa lahumu fil islam aw fil akhirati nasib tawaga guda biyu cikin al'ummata ba su da wani rabo a cikin addini ba kuma su da rabo a lahira al-qadariyatu wal murji'a qadariya da murji'a wa haddathana muhammad ibn abdurrahim abu yahya qala haddathana yunus ibn muhammad ibn muslim kenan al-baghdadi abu muhammad al-mu'addib shi kuma yace haddathana abdullah ibn muhammad al-laythi qala haddathana nazzar ibn hayyan didi isnadin na kuma ga ikrima kenan din makanta ikrima ce ko dai daga nazzar ibn hayyan ko daga dansa ali ibn nazzar an ikrima an ibn abbas wa an jabir ibn abdullah nan kuma an samu kari da jabir dan abdullah Allah ya kara masa ya tashi da mahaifinsa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah yace simfani min ummati laysa lahum fil islam nasib wasu mutane tawaga guda biyu cikin al'ummata ba su da rabon komai a cikin musulunci ahlul irja wa ahlul qadr wa da sana harun ibn musa الفراوي هارون ابن موسى ابن ابي القماكن شيني مالم الامام ابن ابي عاصم انا قال حدثنا ابو ضمره سنن شي انس ابن عياد الليثي مشهور من روايه عن سليمان ابن جعفر الاسدي wannan majhuli ne ba san shi ba saboda kan isa yana da rauni am muhammad ibn abd alrahman ibn abi layla daga malam muhammad dan abd alrahman dan abi layla zuwa ga baban shi wato abu layla din kenan abdurrahman ibn abi layla an jaddihi daga kakansa shi Abu Layla din kenan qala kaga wannan isnadi ne wanda yake wato akwai gibi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace sinfani min ummati la yardani alayya alhawda wasu mutane tawaga guda biyu cikin al'ummata ba za su zo tafki na ba alqadariyatu walmurji'a wannan isnadi ne mai rauni akwai Sulaiman ibn Ja'far manji majhuli ne sannan Muhammad dan Abdurrahman dan Abu Layla dha'ifi amma hadisin na da ma'ana tabbatacciya shine za a kori ɗan bid'a a bakin tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama kamar yadda muka ji a baya wa da sana Muhammad ibn Marzuq qala da sana Amr ibn Yusuf wannan yasa Amr ibn Yusuf amma Umar ne babu wawun nan na tamyizi qala da sana Sa'id ibn al-Himsi an Harun ibn Harun wannan Harun ibn Abdullah al-Azdi wanda Bukhari yana cewa laysa bi shay'in ko laysa bi dhak to wannan muttahimi ne kenan bil kadhib saboda wannan isnadi ne mai rauni kwarai ya kado an ya kuna mawdu'an bal wasu malamai ma sun ce mawdu'i ne wannan isnadin kaman ash-Shawkani a cikin al-Fawaid al-Majmu'a kamar Ibn al-Jawzi a cikin mawdu'atul kubra kaman abin nan wato a cikin tanzihu shari'a da wasunsu qala da sana an mujahid daga mujahid wani lokaci yakan yi riwayar nan kai tsaye daga mujahid wani lokaci kuma akan ambaci wani mutumi anan wanda ya fi ibnu harun din matsala shine ibnu sam'an wanda shi kuma wato ba ma mutami ba wato wanda ukhiza alaihi alkadhibu fil hadith shine yace ibn abbasin yace inji mujahid cewa ibn abbasin ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadin cewa halaku ummati halakar al'ummata fil asabiyya a cikin kabilanci abinda zai halaka al'ummata shine kabilanci wal qadariyya da kuma bin aqida qadariyya war riwayati min ghairi thabtin da kuma karban labari a gun wanda bai tabbata ba to wannan isnadi ne mai rauni da haka hadisin wasu malamai suka ce mawdu'i sannan ma'anarsa ba za a ce ma'ana ce abu korewa ga baki daya ba kuma waɗannan abubuwan dukan su munanan abubuwa ne hadisai sun tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunne ya hana kabilanci qur'ani ma ya taho karara ya fada cewa an inna akramakum inda Allahi atqakum ko sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira masu yin kabilanci yace wato maguzanci ne ya daga cikin maguzancin da al'umma ba za su daina ba sannan game da qadariya su ne akasin wato murji'a kin su qadariya su ne masu ganin cewa akasin jabariya afwan su ne masu ganin cewa dan adam komai nashi shi yake yi ba ruwan Allah wannan mumuna aqida ce ita ma saboda abun gujewa ne haka nan riwaya wato karban labari daga wanda ba mai tabbas ba mafi karanci shine mutum yaje karanta abin da yake kariya ka fabil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a wallahu a'lam malam ya sake cewa wahaddasana haka ne ko wahaddasana yusuf ibn musa ibn rashid al-qattan al-kufi mazaunin bagadaza haddasana muhammad ibn bishr shine wancan al-abadi din kala haddasana salam ibn abi amra al-khurasani an ikrima daga ikrima maula ibn abbas ibn abbas radiyallahu anhuma qala ibn abbas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace sintani min ummati mutane iri biyu cikin al'ummata laysa lahumu fil islam sahmun ba su darbo a cikin musulunci nabi sallallahu alaihi wasallam yace al qadariyatu wal murji'a wa haddathana ibn musaffa qala haddathana baqiya an abil ala'i dimashqi an muhammad ibn jahada an yazid ibn husayn an mu'ad ibn jabal qala daga muhammad ibn Abdullah ibn Musaffa mun shajin hadisan shi daga Baqiyatu dan Walid Baqiya an yi an ana ba a karba an Abil Ala ad-Dimashqi Abil Ala ad-Dimashqi sunan shi Burd ibn Sinan maula Quraysh yana da hadisi a cikin Al-Jama'a da kuma a cikin Adabul Mufrad shi ke cewa an Muhammad ibn Jahada Muhammad ibn Jahada al-Audi al-Kufi al-Zahid wani malami ne mai zuhud sosai a ƙasar Kufa an Yazid ibn Husayn Yazid ibn Husayn ibn Numayr daga malam Mu'adh dan Jabal sarkin malaman lahira kiran ko qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace ma ba'atha Allahu nabiyyan qattu babu wani manzo da ubangiji ya aiko ba wani annabin da ubangiji ya aiko illa ja'ala fi ummatihi qadariya wa murji'a faje sai da Allah ya sa a cikin al'ummarsa akwai qadariyawa akwai murji'awa wato tsoho bid'a ce kenan tattalatare annabi yace wa inna Allah ta'ala kuma lalle shi ubangiji madaukakin sarki la'ana ala lisani 70 nabiyyan alqadariyata wal murji'ata ta hanyar annabawa guda 70 Allah ya la'anci qadariya ya kuma la'anci murji'a wallahu a'lam wannan da isnadi akwai magana akan shi saboda wancan an'ana din qala abubakar ibn abi asim malami litafi yace samitul musayyaba ibn wadih naji malam musayyab dan wadih dan sarhan alhimsi sanata 29 wa 200 naji wannan karatun agunsa a shekara ta 229 ya kulu yana cewa ataitu yusuf ibn asbat naje gun malam yusuf ibn asbat abu yaquba al-iraqi wannan wani malami da ya zo na kasa antakiya ya rasu 195 cikin tabi'ai ne zahidi ne mai wa'azi mai rada jiki amma bai da riwaya me ya faru saboda ya kora littafin shi gabaki daya kamar yadda bukhari ke fara cikin tarihul kabir cewa kana qaddafana kutubahu ya dauki littafin shi gaba daya yaje tuna rami ya rufe su yace fa kana hadithuhu la yaji'u kama yambaki sai hadisin shi suka rikice mishi saboda sai bai da riwaya a cikin ya kamata a ce ya da riwaya a cikin kutubul sunna amma babu sai ya takaice da wa'azi da karantawa da zuhudu mutumin kirki ne Allah ya gafarta mishi to wannan mutumi mai suna al-musayyab ibn wadi yace naje gun wannan malami fa qultu nace ya aba muhammad innaka baqiyatun mimman madaminal ulama shi Allah shi gafarta malam kai kana cikin ragowa ƴan mazanjiya malamai da suka shude kai ragowar su ne alherin ka irin nasu ne tafarkin ka irin nasu ne wato yana nufin malamai cikin tabi'ai wa anta hujjatun ala mallakita duk wanda ka gamu da shi ka gaya masa magana to ka zama hujja dole ya aiki da maganarka wa anta imamu sunnatin kai limami ne na sunna walam atika asma'u minka alahaditha yace ba na gojin hadisi ne a gunka ba dan ya san cewa mutum ba ma abocin hadisi bane walakin sai dai ataituka as'aluka an tafsiriha na zo in ji fassara ne na wasu hadisi wa kad jaa hadha alhadithu hadisi ya zo inna bani isra'ila iftarakat ala 71 firqatan wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 72 firqa yace naji an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudawa banu isra'ila sun rabu gida 71 wannan al'umma kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta rabu gida 72 fama hiyal hadhihi al-firqu hatta najtanibahum waɗannan ƙungiyoyi 70 da wani abu ya za a yi magana ya samu guje musu abin da ya kamata mu lura a nan gaba da wannan hadisin shine wato tsananin buƙatuwa da mutane suke zuwa ga fassarar malamai game da hadisi mutane ba sa fassara hadisi da kansu in malamai suka fassara kuma kai dan dagaji baka zuwa kace baka yadda ba ko ga wannan shine gangancin da yanzu mutane suke sai ya ce musu ga fassarar malamai sai wani ba ruwansu da malamai su annabi suke bi gaskiya ne annabi aiki bi amma ana bin annabi ne ta tafarkin da malamai suka ce wannan shi tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai baka san me tafarkin manzo Allah ba a bakin sa ake sani kaka jama'a mu daina yi malamai ganganci da galatsi da rashin kunya da yanzu jahilai suke yi malamai na ce malamai faɗa nan ba waɗanda fa irin wanda zahabi yake cewa ba fa a ganin su sai dai a cikin littafi ba faɗa nan wai malamai ma na yanzu ba a ce mutum ga fassara ibn taymiya ga fassara nawawi ga fassara ibn hajar ga fassara imamu ahmad ga fassara ibn daqiqin ga fassara shaukani ga fassara muallimi ga fassara shaykhul albani ga fassara bin baz ce ba ruwan shi wata fassara dai fassara wani a garin su da ake cewa as-salafi wannan da yasa as-salafi a jikin sunan shi aka same ta alkunya wa fassara wannan zibi saboda iya shi wannan ana magana inda malaban yake fara bai ma kai zunubin jahili ba ma bai ma kai zunubin jahili ba ana magana yidi la irabi ma bai iya ba amma fassara shakibi ya ce ai tunda dai hadisi ya zo bahiri ba ruwan mu da fassara kowa kuma duk gaji mutane ya ce wai ba ai ko mana shi ba mu ma nahnu rijalun wa hum rijalun a hum rijalun wa antum iyalun shine gaskiyar magana hum rijalun su wadantan malaje ne wa nahnu dukkan mu iyalun shi ma zaune ne mu wannan shine magana gaskiya ba wani magana hu rijalun wa nahnu rijalun wannan ganganci so daka kamar da wannan yake fada me sunan shi dattijan nan mawaki na mangi Aliyu na mangi Allah gafarta mashi yace wanda bai budi malamai ba ba shi aiki mai sawaba haka yace wanda bai budi malamai ba ba shi aiki mai sawaba baya dacewa da daidai malamai sun ce ayi kaza mutane su ce ba su yadda ba kaga yanzu ustazai da suke cewa ba su yadda ba su suka ja har ƴan gwagwarmaya ƴan duniya su ma suka keta alfarma malamai malamai suka ce ayi kaza sai su ma ba su yadda ba domin ka fara zagin babanka to kaga dole wani ya ga to babanka bai yadda ba kamar shi bar kawai shi ma ya zaga ya zama abin banza sai kowa ya zagi shi su ustazai su aka dauka su ne ƴaƴa na malamai masu sanin darajar malamai da biya ga malamai sai zama su ne kan gaba wajen sa wa malamai yatsa a hanci to na kuma ga yan gwagwarmaya yan duniya yan boko su da ma ai suna neman da za su yi wannan malami Yusuf bin Asbaq aka zo musamman wajen shi domin a ji fassara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka karanta hadisin aka nemi fassara shi sai ya ce fa qala asluha arba'atu asalin wato kungiyoyin bata gaba daya yana komawa ga tushe guda hudu na kungiyoyin bata alqadariyatu wal murji'atu washi'atu wal khawariju akwai qadariya sune masu musun kaddara akwai murji'a sune yan sassauci a ce duk wanda ya gaskata ba komai zai kai labari akwai shi'a sune yan fifita masu fifita dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan sauran sahabbai kuma sai su zaba a cikin dangin ma su ce to Aliyu shi ya fi cancanta da halifanci wanda ba su bashi ba sun yi zalunci sun cuce shi Allah ya isa a kama koke-koke da sauransu to wannan su ne shi'a wal khawariju da kuma ƴan zafin kai ƴan ba ilimi sai san aiki su ne masu cewa kowa kafiri ne duk wanda ya kabira kafiri ne a yaƙi shugaba su ne masu cewa in hukuma illa lillah la hukuma illa lillah wala hukuma illa lillah wala hukuma al kafiruna da dai irin waɗannan aqidojin sune kalakatu sune boko haram sune tsine sune duk ire-iren waɗannan sai ce fa samani to ashara minha fi shi'a a cikin shi'a kade zaka samu reshe guda 18 saboda sauran su masa da nasu rassan da haka aka yi ta samun rassa suka dinga rassantuwa ba ji ba gani wannan hadisi yana cikin littafin Ibnu Battah al-Ibanatul Kubra kenta Ibnu Battah haka nan al-Ajurri a cikin ash-Shari'a shi ma ya ruwaito shi Allah ya raba mu da rabuwar al'umma babu to yanzu wannan babun na farkon ne kaman ta'rifin murji'a kenan ya bada ta'rifin suwaye murji'a sune masu irin wannan aqida to zai fara kuma raddi ga aqidojin su aqidar su mafi muni ita ce cewa babu ayyuka a cikin imani imani kawai gaskatawa a zuciya ne ayyuka su sallah da azumi da zakka ba ayyukan imani bane kaga al-Imam Bukhari ya musu radduji da yawa a cikin Sahih Bukhari ya musu radduji a cikin littafi na musamman shine littafin shi na Khalqu Af'alil Ibad anan ma ya kawo radduji da sauran su domin ya nufaci masu ƙaryatawa ne da su da mu'tazila da masu na ƙaryatawa duka to ya nufaci su da wannan raggi na shi malam yace babu qala dasana Abu Bakr ibn Abi Shabakin qala dasana Gundar Muhammad ibn Ja'far an Shu'ba daga malamin sa Shu'bah ibn al-Hajjaj an Amr ibn Abi Hukaym an Abdullah ibn Buraida an Yahya ibn Ya'mur an al-Aswad ad-Diri to wannan kuskuren inji ne an Abil Aswad Abul Aswad ad-Diri wato Zalim ibn Amr din nan kenan babban dalibin sayyidina ali wanda yake shashi ya fara kikiro ilimin nahwu abul aswad yace kala yace kana mu'adh ibn jabal bil yaman sayyidina mu'adh dan jabal radiyallahu anhu ya kasance shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi yaman dan yaje karanta da musulunci hasali ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu alhalin mu'adh yana yaman fartafa'u ilayhi min yahudin mata min yahudiyyin mata sai suka kawo mishi labarin wani bayahude wanda rai halinsa ya mutu wataraka akhahu musliman ya bar dan uwansa kuma shi musulmi ne ya za a yi da qadiyar gado fa kala mu'adhu sai mu'adhu yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-islamu yazidu wala yanqus musulunci kullun karuwa yake yi baya samun naqasa wannan isnadi ne mai rauni saboda tsakanin mu'adhu dan jabal da abda abul aswad ad-duali akwai inqita'i Imam Ahmad ya ruwaito wannan riwaya da shi da Abu Dawud da Abu Dawud al-Qayalisi da Al-Baihaqi da wasu su sun ruwaito shi ta wasu hanyoyi da mabambanta Abu Dawud ya ruwaito ya ambaci cewa daga Abul Aswad ar-Rajul al-Mu'adh an ambaci wannan rajul sai ya zama mubahan saboda isnadi da yana nan da raunin sa abinda za a kalla shine Mu'adh dan Jabal yayi istinbat daga cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulunci yana karuwa baya raguwa sai ya bada fatawa akan cewa fawar rasahu sai ya ce idan musulmi ne zai ci gadan wanda ba musulmi ba to za a ba musulmi domin karuwa ce ga musulunci amma idan wanda ba musulmi bane zai ci gadan musulmi ba za a ba shi karkashin kaida cewa la yarisul mu'minul muslimul kafir wala al kafirul muslim ko to sai yayi istisna'i anan wannan irin istisnai ya tabbata daga Muawiya dan Abu Sufyan a ƙasar Sham yana baiwa musulmai gadan ƴan uwansu wanda ba musulmai ba ina fata mun gane wannan amma wannan ya saba wa zahirin karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi na la yarisul muslimul kafira wala al kafirul muslim amma ijtihadi ne na sahabbai wasu daga cikin suke ganin cewa idan beneficiary din musulmi ne shi wanda shi heya din wanda zai gadan ko to a bashi dan karuwar musulmi ne kamar yadda ai musulmi suke ɗiban ganima idan sun yi jihadi wannan ma kamar wata ganima ce ne ko a bari ya koma ga kafirai ɗan uwan wancan kafirin su ƙara ƙarfi to gara a rage musu ƙarfi wannan shine ijtihadin da suka yi matsala ce ta fiqhu ba nan ne mahallinta ba kamar yadda muka ambata wannan malamai sun ruwaito wannan hadisi amma dai hadisi ne mai rauni a Sheikhul Albani ya fitar da shi kuma ya rawaita shi a cikin Al-Dha'ifa a cikin lamba hadisi na 1100 da lamba 23 wallahu alam malam ya sake cewa wa haddathana yaqub yaqub ibnu muhammad ibnu kasir kenan ko qala haddathana ibnu abi hazim shine abdul aziz ibnu abi hazim an yazida ibnu abdullah ibn al had Yazid ibn Abdullah ibn Usama ibn al-Had al-Laythi ana Abdullah ibn Dinar daga wannan malami cikin tabi'ai mai yawan bauta Abdullah ibn Dinar an ibn Umar daga Abdullah ibn Umar Allah ya kara masa dashi da mafinsa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace alaihi salatu wassalam annabi yace tasaddaqna ya ma'asharan nisa ya ku taran mata ku yi sadaka wa akthurna al-istighfar ku yawaita istighfari ma ra'aytu min naqisati aqalin wa dinin aglaba lidhil lubbin min kullu ban taba ganin wanda suke da tawaya a hankalin su kuma suke da tawaya a addinin su amma suke iya rinjayar mutum wanda yake da cikakken hankali baka mako kullu sai suka ce ya rasulullah haba manzon Allah kuma nuqsanul aqali waddin me kake nufi da rangume a cikin addinin mu da hankalin mu kala yace amma nuqsanul aqal abinda kake yi da rangumar hankalinku fa shahadatu ra'ataini bi shahadati rajul saboda ɗaya a cikin ku za ta bada shaida a madadin namiji guda ɗaya sai an kawo mace biyu idan an ce mutum ya kawo shaida biyu yana da shaida ɗaya namiji idan ɗayan mace ce bata isa ba ya zama ɗaya da rabi kenan sai ya ƙara nemo wata guda ɗaya fa za mu kusanar aqal nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan rangume ne a cikin addininta hankalinta shi sai Allah ya ce anta dilla ihdahuma wa tudhakkira ihdahuma al-ukhra ko saboda tana iya tamanta tana iya ta saka adifanci wa yakfurna wa amanuka wa yamkufna al-layali la yusallina rangume kuma a cikin addinin mace shine takan yi kwana da kwanaki bata yi sallah ba saboda haila mata kafirta bata yi sallah ba kuma ba ce ta rama ba kaga dai ba za mu ta mata ladan sallah bata yi ba wa yafturna fi ramadana sannan da rana tsaka cikin watan azumi ba lafiya ba rashin lafiya ba tafiya sai kuma tana ci abinci me take yi haila in mafi yawan mata ba sa iya kai azumi lafiya ne sai sun sha 3 4 5 6 7 saboda me ne saboda haila kaga ai a wannan rana kun ba su da ladan wannan azumi saboda haka ladan su naqisi kuma mun gane fa hadha nuqsanud din nabi ya ce wannan shine na ƙasa a cikin addini wannan hadisi yana cikin Muslim da Abu Dawud da Ibn Majah da Tabi'i a cikin Mushkilul Athar bari mu ƙara karanta ɗayan sai mu yi ta'liki akan su din duk abu ɗaya ne mallai sake cewa haddathana Yaqub shine Ibn Humayd Ibn Kasib wanda da muka ambata qala haddathana an Abdul Aziz Ibn Muhammad an Suhail Ibn Abi Salih an abihi daga Abu Salih Samman kenan an Abi Hurairata wannan riwaya daga Abu Hurairata waccan kuma daga Abdullah dan Umar qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ma ra'aytu min naqisati aqalin wa dinin aglaba li dhawil albab wa dhawir ra'y min kunna an taba ganin masu raunin hankali da raunin addini amma kuma wanda suke shan kai suke fin karfin masu hankali baka mako qala timra'atun sai wata mata tace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nu kusanu uqulina wa dinina me ne naqasa a cikin hankalin mu da addinin qala yace annabi yace shahadatu almar'ataini min kunna bi shahadati rajul mace shahadatta sai an hada mutum biyu mata a madadin namiji daya wani kusanu dini kunna rangumin addinin ku kuma alhaidu akwai jinin al'ada tamkusun salasa wal arba'a la tusalli mace takan zauna kwana uku ko kwana hudu ba ta sallah wannan ita ce riwaya Imam Tirmidhi da Dahawi haka nan Muslim ma ya ruwaito ta wata hanya daban haka nan Abu Sa'id al-Khudri ma ya ruwaito wanda ke cikin Sahih Bukhari da Muslim kenan haka Ibn Abbas ma ya ruwaito cikin Sahih Bukhari da Muslim haka Ibn Mas'ud da haka hadisi ne sananne mashuhuri a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai fawaid da zamu dan ambata a cikin hadisin amma mahallin shahidi shine da aka ce nuqsanud din raguwan addini ashe akwai addini ragagge ko kuma wanda kuma yake da cikakken addini wanda yafi na wannan cika ita kanta mace a san take cikin tsarki addininta ya ciko ya samu ziyada san ta shiga haila addininta yayi rauni ko mun gane to haka yanzu wannan ya tabbatar da ashe addini na iya karuwa yana iya raguwa shine mahallin shahidi baya ga haka wannan hadisi wannan hadisi na mata yana nuna cewa ashe ana yi wa mata wa'azi ba maza kada yake mawazi ba saboda kai yana daga cikin abin da ya kamata malamai su kula shi ne wa mata wa'azi har ma mun ji hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bude mata ajin su na musamman da suka nemi cewa ya bude musu kuma ya bude musu to da haka ba laifi bane ya zama akwai makarantar mata akwai ajin mata kuma malamin da zai koya musu ba dole sai mijin su ko dan su ko kanin su ba dole sai wato maharrami ba ɗan dariƙa yanzu su ma sun yi da su ma suna yi sai dai wani abun tambayi shine kamar da muka sha fada ya kamata da malamin mata ya zama wato mutum ne mai dattako mai shekaru wanda zai iya fin karfin wato abin nan dinsa wato aifarsa wanda ba zai dinga musu wauta da shirme ko biye ma wauta da shirmansa ba kaga aka saka samari aka saka ustazai Allah ya samu matsaloli sannan kuma dole sai ya zama mai alkunya akwai abubuwan da ba za ka je gaban mata kai ta faɗi kai ta sakin baki gatsai gatsai ba manzo Allah ya bude masa aji din nan amma fa an saka suka tambaya ce subhanallahi ku je ku tambaya Aisha ku je ku tambaye Ummu Salama baya sakin baki ya tafa dan abu da ya shafi al'ada da ya shafi tsaraici da ya shafi siffofin jikinsu ko mu'amalarsu da maza yanzu kun sai goyi malamai wasu na yin wannan abu kuma har a dinga haska su ma ba wai iya ɗaliban da ke cikin aji ba ana haska su ma a gidan talabijin din Facebook Live to wannan gaskiya ba tsani da sakin baki da rashin dattako ya sabawa mutunci da alkunya da irin language da ake so a je ga bakin malami haka jama'a mu kiyaye wannan ba daidai bane wani yana nufin dole a samu mata Aisha ɗan uwansu su ilimi don su dinga musu wannan bayanin yadda Aisha da Ummu Salama da Hafsa suke musu bayani na farko kenan na biyu kuma muhimmancin sadaka musamman ga duk wanda ya san ya taba tafka wata alkafara wani alkaba'i kuma dukkan mu muna yi ko to ba kai da Annabi ya ce ta sadaqna ai ya faɗa a wata riwaya ya ce saboda na je wuta na leƙa na ga kun fi kowa yawa saboda haka jama'a muna yin aikin yan wuta mu dinga sadaka ko da yaushe din da aka ce allazi wayrin ka bayar din da aka ce jama'a a taimaka ka taimaka dai daiwa zaka taimakawa addini zaka taimakawa kai dai ka zama mai taimakawa wannan shine kamar yadda Bahaushe ke cewa sadaka maganin masifa ba masifa take shiga wuta to jama'a yana daga cikin abin da ake nunawa alhassu ala sadaka wa af'alil khair da sauran ayyuka na alkhairi da yace ku dinga yawan sadaka annabi ya faɗa musu meye dalilin yawaita su a wuta shine butulci ga mazajensu da haka butulci yana daga cikin kaba'ira kin dan har zai kai mutane wuta ba kuma zai tsaya akan mazaje ba mata in sun butulci wa mazajensu duk wanda ke da halin butulci to ya sani kabira ce cikin kaba'ira da ke iya kai shi wuta Allah ya tsare mu sannan yana nuna wato abin nan wato falala istighfari yawaita istighfari tunda ana yin zanubai to sai ayi ta istighfari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa akthurnal istighfara ayawaita istighfari ko da yaushe da ma neman tuba da neman gafara Allah sannan kuma yana nuna cewa ayyuka nagari suna zama antidote ga ayyuka mabarna istighfari da sadaka suna kankare zanuban butulci da zanuban da karancin addinin da aka samu shine abin da yake na kamar da Qur'ani yana karara innal hasanati yudhibuna sayyi'at sannan kuma muka dauki wacce riwaya da Annabi ya ce musu takfurnal ashira yana wato itlaqu lafdil kufri ala ma dunal kufri fadan cewa abu kaza kafirci ne koda ba kafirci ne mai fitar da mutun zuwa daga musulunci ba malamai dai sun fitar da zantuka da yawa akai wata latifa kuma ila yau da malamai suka fitar a game da hadisin nan shine halascin muraja'atul alim tattaunawa da malami kaga Annabi ya ce musu kuna da naƙasa addini kuna da naƙasa a hankalinku da suka ga ba su fahimta ba suka ce me kake nufi da naƙasa shine muraja'atul alim idan malami ya faɗi magana abin shi bashin ƙarin bayani ko neman hujja ba da nufin ƙure ko cin mutunci ba sannan wannan yana nuna mana cewa su matan salaf sun yarda da matsayin da Allah ya aje su da aka ce musu suna ƙasa da maza suna da naƙasa addini bai kai na maza ba ba su tada tawaye ba ba su haɗa wata ƙungiya ta neman ƴancin mata ko su fara campaign against wannan ƙa'ida ba sai suka yarda tunda haka Allah ya tsara sannan kuma yana nuna mana wata latifa da cewa ashe dan kafu wani hankali ko kafi shi addini bai nufin ba zai iya maka wani makircin da zai sha gaban ka ba. Ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba li lubbi rajulil aqil. Kaga dinga takama da ilimi da hankali akan cewa wani kasa da kai ba zai cuce ka ba. Sai inu sai kwantar da kai. Dan yahu sai kwantar da kai da iliminka da bokonka da PhD dinka guda nawa. Tamman su na mata ba wanda yake musu ko cewa duk zaga mutun a waje zaki amma ya koma cikin gidan shi ya zama da musa kwali sai da hajjia ce da shi wani ma malami ne wani ma farfesa ne wani attajiri ne wani dan siyasa ne wanda ana shakkar shi wani ma ana tuhuma cewa ya ishe ku ana tuhuma cewa ma matsafi ne amma Allah ya koma gida ba yadda ya iya kai wani ma wanda galibi ma faya daga cikin akwai wani research da aka yi bazan yi tuna aina ka publication issue amma research ne tsoho akan cewa gwamnatoci da suka samu wato ƙarfi suka yi zalunci a tarihin duniya galibinsu mata ne suka sa aka yi zalunci uwar sarki ko matar shi wani ma baiwarsa sadakarsa kamar yadda yanzu muke da irin su first lady da irin su hajiyoyin nan da sauransu za ga duk abin da mazan suke na shugabanci kitsawan waɗannan matan tsohon abu ne a tarihin duniya tun daga zamanin daularin Abbasiya wannan daular da aka yi ta Salajika daular Usmaniya ta ƙasar Turkiya har zuwa ka komo wannan local siyasar ta mu za ka ga mata wanda ake ganin su naqisatu aqlin din nan wanda aka ce kada a ba su shugabancin ko amma su suke jiye shugabancin domin duk abin da ta gaya mai ana kwance ko ana zaune ana ci abincin nan da shi zai aiki har ma suka zama su ne ma abin nan abin fata daga mata suna cewa wai da ta haifi gwamna gara ta haifi matar gwamna ya fi mata arziki a ce yatta ce matar gwamna mai ko a ce ɗanta ne gwamna sai ta fi morewa gwamnatin to ta haka mata Allah ya yi su da wata ɗabi'a ta galabaitar maza. Isa annabi ya mana tankiya ya ce wattaqun nisaa ku yi hankali da mata. Allah ka sa mu dace. Sai mu tsallaka inda malai yake cewa wa haddathana Uqbah ibn Mukrim qala haddathana Abdullah ibn Umar wa Abu Ma'mar qala haddathana Abdul Warith qala haddathana Husain al-Mu'allim an ibn Buraida anna Yahya ibn Ya'mur haddathahu أن أبا الأسود حدثه أن أبا ذر حدثه قال وأن أقبى ابن مكرم ابن أفلا العمي البصري يا رسول الله يبدأ أربعين دوك شكرا لك أبا الله أن أمر وأن أبا الله أن أمر بأوان دك سابة جيباني أبا الله أن أمر رشيدة أبو معمر أبو معمر أن سنة شي عبد الله ابن أمر ابن أبي الحجاج المنكري شكرا لك أبا الوارث أبا الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث daga Husainun al-Mu'allim tabi'i ne shi kuma yace daga ibnu daga Abdullahi dan Buraida Abdullahi dan Buraida yake cewa Yahya ibn Ya'mur ya gaya mai cewa Abul Aswad wadannan tabi'ai ne Abul Aswad ya gaya mai cewa Abu Dharr ya gaya mai cewa ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alaihi thawbun abyad na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanye da farin tufafi wa huwa na'im yana bacci na ganshi yana bacci sai na tafi na bashi thumma ataituhu sannan na dawo bayan dan lokaci fa idha huwa na'im na ganshi kuma yana ta bacci karo na biyu thumma ataituhu sannan dawo karo na uku wa qadistai qaba sai na ga ya farka fajalastu ilayhi sai na samu sai na zauna kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min abdin qala la ilaha illa Allah babu bawan da ya faɗi kalmar la ilaha illa Allah ya sheda wancan katin namu innal ladzina amanu kenan ko thumma mata ala zalika ya mutu akan wannan imani illa dakhala aljanna faciya zan dan aljanna qultu ni Abu Dharr al-Ghifari sai nace wa in zana wa in sarak ya manzo Allah kana magana imani kawai koda yana zina koda yayi zina a duniya koda yayi sata wato koda ya aikata laifuka wanda suke tsakanin shi da ubangiji sai aka ambaci ɗaya daga cikin munanan laifukan da ke tsakaninka da ubangijinka shine zina koda yake ta daya daga cikin munan lifkan da ke tsakaninka da ƴan uwanka mutane shine sata sai ce kala yace wa in zina wa in sarak eh koda yau Allah ne fukan zina yau mutane lifkan sata inda ya mutu da imani zai shiga aljanna qultu abu zar ya kare cewa wa in zina wa in saraka ya manzo Allah a duba wannan zance fa a fi duba fa kana cewa wa in zina wa in saraka su ba su annabi musu amma dai suna son su tabbas ne kala yace wa in zina wa in saraka eh abu zar na ce maka koda yayi sata koda yayi zina wa in ragima anfu abi zarrin ko kaki ko ka so kai abu zar shine ma'ana ko in ragima anfu ko zaka sa hancinka a ƙasa ka durmusa shi kala riwaya yace wato wake magana kenan yanzu shine abun nan abul aswari yace fa kharaja abu zar sai abu zar ya fita wa huwa yajru rida'ahu yana jan mayaninsa yana mayafin shi na faduwa yana ja wato yana cikin tashin hankali da shock cewa wannan karatun ba a taba jin irin shi ba wa huwa yaqulu yana cewa na'am gaskiya manzon Allah ya fada wa in ragima anfu abi zar ko abu zar bai so ba lalle ba tashi bace yayi iya kala mai riwaya yace fa kana abu zar yuhaddithu wa yaqulu sai kan ci din zai bada hadisin sai kan ce wa in ragima anfu abi zar Allah ya ji kamal albani dare duk sanar kan hadisin nan ko yana tana karatun abun nan sun abun nan mai sunan shi litafin bagu sharh sunna anan ne aka ta hadisin nan mallan yayi dabdala akan shi har sai da kowa ya rike wa in ragima anfu abi zar saboda abin da ke cikin hadisin na mamaki abu zar yake ta muraja'a kaga shi ma tabbata mana da muraja'antan mallami abin da kake ganin anya haka ne kuwa kaga amma ba da tashin hankali ko da hayaniya ba to abin da zaka tambaya anan wannan hadisi dai hadisi ne sahihi kamar hasken rana yana cikin Bukhari da Muslim sun ruwaito shi abin tambaya anan shine me hadisin nan yake anan wajen ana magana akan ziyaratul imani wa nuqsani me yake anan wajen yana nuna maka cewa wato ana iya samun mumini da imani kaga da asulul iman kuma ana iya samun shi a lokaci guda yana aikata wasu ayyuka masu tawaya a cikin addini mumini amma ya taba yin sata mumini amma ya taba yin zina kaga an samu mene tawaya a addinin sa tawayar da sa har Abu Zar yake ganin anya wannan zai kai labari kuwa ko mun gane sai da wannan sai ya tabbatar mishi da haka to wannan yanzu ba fa yana nuna cewa bari in je kawai in ci gaba da wannan sagogi ne sai ai ni mumini ne a'a ba ma'anar shi bane kenan zaka dana da kuda kawai lai yawa ka tsaya akan abin da aka hane ka na wadannan barna amma idan Allah ya jarabci mutum har ya kai gayi to ya marmaza ya tuba ya dawo dan ladina taqaw idza masahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun abinda yake nufi kenan sai ka dawo ka tuba ka ba Allah kai nadama kurakuranka hadisin da tabbatar da wato cewa imani zai sa mutum ya tsira kalmar shahada ta sa mutum ya tsira koda yana da zanubai sannan yana nuna kuma ladabin sahabbai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajen kokarin fahimtar karatu da kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya wato kosawa ko yi fushi yanzu mu ne mutanen wannan zamanin in ka faɗi karatu su daya wani maka wannan muraja'a aji to kawai sai ka kullace shi ko ka kama zage-zage ko kuma ka ce a baka lambar shi matric number sa shikenan sai ka riwo ba ko ko kuma a majalisi ne kai makinan shi cewa mahasadi ne ko dan bid'a anan na ga mai dai wani zance maras kyawu to duk ba a yin haka sannan hadisin yana nuna mana ainihin wato munin waɗannan zinubai guda biyu shi za ka kwatance da su kuma annabi ya kwatance ne da kololuwan zinubai wajen muni ɗaya munin sa a wurin Allah ubangiji madaukakin sarki yana daga ciki shine zina kamar yadda wala yasrikna wala yazinina ko an nuna cewa zunubi ne mummuna sannan ka duba ka ga munin sata yadda mutane suke kallon sata a matsayin mummunan zunubi da za ka yi musu su mutane wanda mutane suna iya ganin ka kayi zina ma su rabu da kai amma zan kai sata Allah ba su kyale ka ba sai sun dau mataki musamman a ce ka sata musu abin da suke so yanzu da za ka kama barawan waya ko barawan takalmin masallaci ko barawan mai sunan mashidin nan na yanga yi roba ya yake da shi saboda kowa na tike da waɗannan barayi ba a daga mai kafa sai aka kaman zunubin da ya fi shirka muni mallam ya sake cewa wa da sana حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه كان قال حدثنا ابو معاويه الدرير عن الاعمش daga مالن سليمان ابن مهران الاعمش عن زيد بن وهب daga زيد ابن وهب الجهني an tana shi ko wanda yana ya zo Madina an yi jana'iza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kwana uku kabarin ma bai bushe ba ya kamar haka zabi yace fatatu ru'ya bi ayyani yan kwanaki ne kadai suka hana shi zama sahabi Allah ya kara mishi rahama ya rasu shekara 96 bayan hijira Zaid ibn Khalid al-Juhani to shine ke riwaya daga Abu Dharr al-Ghifari anin nabi sallallahu alaihi wasallam قال النبي يقول وإن زنا وإن سرق مثله إن وتر رواية تجبات وإنما تناتكم بخاري لمسلم إجوا. بارك الله فيك وادسنا عبد الله ابن محمد ابن أسماء قال دسنا مهدي ابن ميمون مهدي ابن ميمون الأزدي كنا أن واصل دجواصل مولى أبي أيينا أن المعرور ابن سويد أن أبي ذر ينا كومك قال هنيويني كأجي أمبتش هني أتفرقو daga wato Abul Aswad Duali zuwa ga Abu Dharr sai ki ambata hanya ta biyu daga wane daga Zaid ibn Wahab al-Juhani zuwa ga Abu Dharr yanzu kuma hanya ta uku daga Al-Ma'rur ibn Suwayd zuwa ga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce wa in zana wa in saraqa koda yayi zina koda yayi sata duka waɗannan suna cikin Bukhari da Muslim dukkanansu to kaji yanzu wannan ya kawo mana wasu nasoshi da ke tabbatar da cewa aikace gashi nan sun nuna mana cewa imani na raguwa kuma yana karuwa Qur'ani yana cike da maganganu ga baki ɗaya masu yawa game da wannan yazdadu imanan ma'a imanihim da ire-irensu an yi karatu akan sa aurari mabambanta sai malai sake cewa babun fil wa'di wal wa'id wa inna lillahi fihi khiyaran wa mashi'atan babun da ke bayani akan tabbatar da al wa'd wal wa'id wannan ma raddi ne ga su din dai su wato ƴan murji'a alwa'd shine alƙawarin aljanna alƙawarin gafara alƙawarin yarda da ni'imar da Allah zai bayar ga mu'minai da suka yi aiki nagari suka cika da imani to wannan alƙawarin da Allah yayi Allah yana cika shi baya canzawa saboda karamcin Allah da falalarsa da girman daraja Allah shine inna allaha la yukhliful mi'ad Allah bai saba alƙawari ga kuma alwa'id wato alƙawarin azaba da Allah yace in an yi zinubi kaza zai yi azaba kaza in an yi sata zai azaba kaza in an yi zina in an sha giya in an ci riba in an saba wa iyaye in an yi wasa da sallah in an ki ba da zakka su waɗannan akwai bayanai na hadisai da ayoyi da suka zo akan azaba da zai da an yi waɗannan ko wannan shine alwa'id to wannan kuma mashi'atuhu ila Allah idan Allah ya ga dama sai ya tabbatar da wannan alƙawarin da yake idan Allah ya ga dama sai ya yafi ya gafara ya ahuwa ya falala ko dai da tsabaragen ahuwarsa da falalarsa ko kuma bayan ahuwarsa da falalarsa da ceton masu ceto ko bayan ahuwarsa da falalarsa da rangwamansa ko bayan ahuwarsa da falalarsa da yin azaba gurgurdan zinuban sannan sai ahuwa duk Allah yana yin wannan ko to wannan shi kuma karama Allah ce da darajarsa da kawaicin sa kai laifin kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai yi magana da kowa da irin yaran da mutumin yake ji tsakanin shi da Allah babu wani mai fassara Allah ya ce ma mutum kai kaza kai kaza kai kaza Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta idza dhanna annahu qad halak sai mutum yana ganin cewa ya riga ya halaka sai Allah ya ce ai na rufa maka asiri a duniya wannan laifukan ba ma san kana yin su ba yau ma na yafi maka da kika tafi aljanna to wannan falala Allah ce to su mu'tazila da ainihin su murji'a da sauran yan bid'a suna cewa dole ne sai Allah ya cika wannan alƙawarin yadda Allah ya alƙawarin ni'ima ya cika to su ba su yadda Allah ya yafiya ba kaga wannan shiga gaban Allah ne ganganci ne dama sun iya faɗan kalmomi na raini da rashin sanin rashin ta ido shine malam ne kawo mana hadisai da suke ƙaryata wannan mugunya aqidar wanda take cewa wai Allah bai yin ahuwa duk abin da ya alƙawari na azaba to sai ya cika shi shine adalci daga cikin usul na mu'tazila kenan malam ya ce hadathana hudba wato hudba ibn khalid al-qaisi kenan kala hadathana suhayl ibn abi hazim al-qat'i an thabit ibn aslam al-bunani an Anas, Anas bin Malik radiyallahu anhu, qala Anas yace, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah yace, man wa'adahu Allahu ala amalin thawaban fa huwa munjizu, wanda duk Allah ya mishi alƙawarin wato wani aiki na lada cewa zai bada lada kaza in an yi, fa huwa munjizuhu lahu, to ya kwantar da hankalinsa, Allah zai cika mishi wannan alƙawarin. Don Allah yace, man dhal ladhi yuqridu Allaha qardan hasana, idan ka bayar ka je ka kwanta kai bacci kar kai lissafi. Idan Allah yace, idza taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilayhi zira'an, in kai ka je kwanta bacci inde kai da ikhlasi kaka damu, ba sai ka dinga bin ba'asin nawa kake da shi a aje, ba irin account ɗinka na banki bane. Ba mutane sun fi gazgata bankuna akan Allah ko, to ba daidai bane, ka gazgata Allah akan abin da ya faɗa. Idan Allah yace, wanda ya karanta alqur'ani harafi daya, annabi yace lada kaza, aqulu alif lam mim, la aqulu alif lam min harfu bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, ko yo ka kwata da hankalinka, Allah zai bada wannan lada, zai kuma ma ƙara, alladhina asanu husna wa ziyada, zai ƙara ma ga baki daya, to zai bayar. Wa man wa'adahu ala amalin iqaban fa huwa fihi bil khiyar, amma idan Allah ya alƙawarin cewa wanda ya zinubi kaza zan mishi sakamako kaza, to Allah yana da zaɓi, in ya ga dama ya tabbatar da wannan hukuncin, in ya ga dama ya janye hukuncin, wannan kuma karamci ne da daraja, kamar yadda ahuwa ma a wurin ɗan adam karamci ce da daraja. Wannan isnadi yana da rauni, amma hadisin matanin ya tabbata, ya tabbata insha Allahu. Sheikh Al-Albani ma ya ambace shi a cikin silsilar sahiha a lamba hadisi na 2400 da lamba 63. Wa hadathana Abu Kamil Al-Fudail ibn Husayn qala hadathana Yazid ibn Zuray, Yazid ibn Zuray ibn abinna ibn Yazin kenan, qala hadathana Khalid, Khalid ibn al-Hazza, Khalid ibn Mihran al-Hazza, wannan da ake cewa ba takalmi yake siyarwa ko yana aikin shushaina ba, amma dai yana da shago ne, yana zama kusa da masu sai da takalmi, shi ne ake ce mishi al-Hazza shushaina. Ana bi Kilaba, daga Abu Kilaba shine Abdullahi ibn Zaid al-Jurmi, ɗaya daga cikin ɗaliban makaranta Abdullahi dan Mas'ud, ko ya rasu 106 ko 107 da ana faɗin haka. An abi Asma, an Ubadah ibn Samit, daga Ubadah ibn Samit ibn Qais, ɗaya daga cikin sahabbai Khazarjiyawa mutanen Madina, qala yace, akhadha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alaina kama akhadha ala nisa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana wato abin nan, yayi mana mubaya'a, mun yi mubaya'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam kaman da yema mata, fa qala yace, in asaba ahadun minkum haddan ta'ajjalat lahu uqubatuhu fa huwa kaffaratun lahu, idan waninku ya je ya taba wani haddi, bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mata cewa, kamar da Allah yace ka gaya musu idan sun suna mubaya'a, cewa idza ja'akal mu'minu yubayyinaka bayyihunna, ka musu mubaya'a ko, sannan ala Allah ya shirka billahi shay'an wala yusrikna wala yaznina zuwa ƙarshe, to bayan wannan sai yace, to wanda a cikin ku namiji ko mace ya je ya jagulo wani haddi na Allah, kamar ya sha giya ko ya yi zina ko ya yi ƙazafi ko ya yi sata, sai aka bi aka mai haddi a nan duniya da Allah ya ce a yi masa, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to fa huwa kaffaratun lahu, to wannan zunubin ba za a sake bin shi ba a san shi a lahira ba, zunubin ya ƙare, an riga an yi maganar shi a nan duniya ta ƙare. Wa man akhara anhu, wanda aka jinkirta mai ba a yi mai haddi a nan duniya ba, saboda ba a yi ko ba a kama shi ba ko ba a samu halin yi ba, fa amruhu ila Allah, to ranar alkiyama al'amarin shi na ga Allah, in sha'a azzaba, idan Allah ya so ya mishi hukuba da wannan zunubin, wa in sha'a rahima, in ya so kuma ya yafe masa. Wannan isnadi ne sahihi, rijaluhu rijalul imam Muslim, ibnu Ibana ya ruwaito shi ta hanyar wannan Zurai din, Yazid ibn Zurai da muka abin nan, Yazid ibn Zurai ibn Yazin, haka na al-Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma ya ruwaito shi ta hanyar Abu Kilaba, Abu Kilaba yana cewa ahasibuhu an abi Asma, wani lokaci yake ambaci Abu Asma tsakanin shi da Ubada, wani lokaci kuma bai ambata. Ash-Shaykhul Albani Muhammad Nasiruddin da yazo a cikin ta'liqin sa yake cewa, az-zahiru anna Khalidan kana yataraddadu fi Shaykh Abi Kilaba fayhtaruhu fataratan yaj'aluhu aba Asma illa annahu kana la yajzimu bihi, yakan yi taraddudi game da wane ne malamin Abu Kilaba, wani lokaci ya ce Abu Asma, wani lokaci kuma bai tabbatar da haka, kama dallat riwayatu Isma'ila hadhihi wa huwa ibn Ulayya, kama yadda wannan riwaya ta Isma'il ibn Ulayya ta tabbatar, wa taratan yaj'aluhu abul ash'as, wani lokaci kashi sunan abul ash'as, kama wa alayhi aktharur riwayat anhu, mafiya masu riwaya daga gareshi haka suka kawo, wa qad saqal musannifu asanida adida ilayhim, kama ya'ti zai kawo isnadoji da yawa akai, wa ka'annahu ashara lidhalika ila tarjih riwayatihim, kama yana nuna riwaya wanda suka ce wato abul ash'as ne tafi karkatuwa zuwa gareshi fiye da wacce riwaya ta farko, wa huwa al-asahu indi kama sabaka, yace ni kuma ta farkon tafi inganta a wurina, wallahu wannan dai magana ce ta musallal hadis, wallahu a'lam. Malam yace warawahu aidan yahya anan wato yahya ibnu al-walid ibnu ubadah ibn samit ne, dama yana riwaya daga kakan shi ubadah dan samit, ya roto shi yahya dan walid dan ubadah daga kakan shi ubadah dan samit cewa insha azaba wa insha ghafara lahu, ya ƙara wannan ƙarin, in Allah ya so ya azabtar da shi, in ya so ya gafarta mishi Allah ya gafarta mara. Wannan kuma yana cikin Sahih al-Bukhari, wannan riwaya da Muslim. Warawahu Abu Idris al-Khawlani an Ubada, shine ke cikin Bukhari da Muslim da Ahmad da Humaidi da sauransu. Dana ganin bari mu dakata a nan, sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah, sai mu ji ƙarishin wannan hanyoyi da yake kawowa na wannan hadisin da Abul Ash'af, zaka ga zai kawo hanyoyi daban-daban daga Abul Ash'af zuwa ga Ubada dan Samit wajen guda hudu. Wasallallahu وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.